Yo, sakaji ba sauki a waka ka san larabi ne. Yaron in ya hau kiɗa fa kaman aljani ne. Rashin ganawa yawan maganganu ne, ganganu ne. Irin wannan sauti wasan aljanu ne, aljanu ne. Daga jin sautin nan ka san na gwani ne. Yeah, it's ours, kai shekaran namu ne. Mun fara da tatata yanzu ko muna sama, muna sama. Yaw ne bane go pass now you know I'm gonna pass you ma. Muna ta pass sauti sauku kaman kankara. When I'm too young, yaran nake da gagara. Yaron arewa a hip hop na gagara. Shekaran namu ne na upload the lyrics for some man born in the flow. Kuma ina zuwa all the shot in the club. Ara galare bito I'm feeling the show. Ina closing the window I'm closing the door. When I see me la la I call me the road. Ina pesa musu wuta kaman Dragon, kaman Dragon. Nake the weapon like GTA, GTA. Zaina ga ban TV ka gani a NTA. Yaron mani suke kira fa da PTA. I'm the one that living lavish, lavish. Like I'm playing for the Mavericks. Take you up for some Jordans. Jordans. They turn the money in a Russian. I'm on the way, flushing. In a bus, proper loaded like any. I'm taking the run, a strong, I'm a mechanical. I've been passing him, I'm a Hogan. Tokugaya Musu, I need an organ. Bank of flow, GT. In a bus, so T. Straight from BFC. Now they call me the young celebrity. Kugaya Musu, Yaron, oh, so need to see Nagani, Nasa, Supara, Salati, Sitcha, Yaron, Yashika, Illuminati. Rushing Ghana, why you want my ganganune? Ganganune. Here, one, so T. Was an Aljanune. Aljanune. Got you, so T. No, Kasan, no, Gwenine. Yeah, yeah, it's us, kai shekaran namu ne. Maki ganin larabi to ya tole ido. Gainuwa da shan Allah kai ni ne bado. And anything I'm doing ba wani dodorido. To malam ka daina nuna mana jan ido. The flows of a dose, I got started for sona maros. No love found, no love lost. Da suna lulla ko suna da zafi. Suna ganin yaron hada makafi. Tunduruwa kuma fada makafi. Gyara zaman suke suna feeling yaron wanda see me on the boy uwa ka taron. Always we on hustle, we are giving dozens. Plus hot like poison, manam basa sochi. Yaro stira daga bochi, suwa gupa sachi da gucci. Muna kona sinet na gizzer da kuki. Suko sina mika we are kaman turkey. Me and homies we are cruising Honda Hala. If you know the mongas I can sell wahala. We are spending nero, we are spending dollar. We in bungalo, strong like buffalo. Napa shimu sumala, I nene badam palo. Babu sauki mala, bawa sabane. Wurin baka ganin da sharbi da gemu bane. Kai baka san malam bane. Wajen baka sauti ba kan walla sa bane. Plus two love, Flamingo, Flamingo. I win the game, they call me Bingo, Bingo. In my tent they fall like cause I'm like a Sego, like a Sego. Rashin ganawa yawan maganganu ne, ganganu ne. Irin wannan sauti wasan aljanu ne, aljanu ne. Daga jin sautin nan ka san na gwani ne. Yeah, yeah, it's us, kai shekaran namu ne. Rashin ganawa yawan maganganu ne, ganganu ne. Irin wannan sauti wasan aljanu ne, aljanu ne. Daga jin sautin nan ka san na gwani ne. Yeah, yeah, it's us, kai shekaran namu ne.
Okay, okay, okay. Beats by Mickey Chad Jump.